sacrifican amor y Dios.
Sashin Hausa, na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurawa assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Talalmati Garba da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 25 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, shugaban Amurka Joe Biden zai tafi kasar Poland yau Juma'a kan batun yakin da ake yi a Ukraine. Wasu kwararru sun ikirarin cewa makamai masu linzami na Russia sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a kasar Ukraine. Sannan Korea ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani jirgin makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata.
To kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa a Najeriya gobe ne dai ake shirin yin babban taron jam'iyyar APC. Sai dai har ya zuwa yanzu ba a sanar a hukumance ba ko cewa Sanata Abdullahi Adamu ne Buhari ke son ya zama sabon shugaban jam'iyyar. Sanata Abdullahi Adamu ya ce baya shakkar a gudanar da zabe a tsakaninsa da sauran 'yan takarar neman shugabancin APC a ƙarshen makon nan.
Ko yau na bada duniya alhamdulillahi wanda za a ce shugaba na jamhuriya a Najeriya ya ga cewa duk waɗanda suke kira ke kuma wannan mana matsayi wanda ya cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shi ne da kuma wallahi amin komai ko yau na bada wannan godiya kuma na yi abin da baya ba su gani sun ce a ban su ya yi abu da ya kula ya kuma samu kasuwa shi wanda ake kira cewa ya yi kaza kaza bai musanta wannan mutumin ba haka wai gobe to a tana gode Allah.
Za kuma a ji cewa imanin mutane miliyan 14 ne a Najeriya aka kiyasta suke ta'ammali da miyagun kwayoyi a bisa binciken da hukumar asibitin kula da masu taɓin hankali da ke Maiduguri. Daga ƙasar Ghana kuma jama'a sun tofa albarkacin bakinsu game da wasan sharan fagen gurbin cin ƙwallon ƙafa na duniya a Qatar na shekarar 2022 da za a fafata tsakanin Najeriya da Ghana a kumatsin ƙasar Ghana. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden zai tafi kasar Poland yau Juma'a bayan ganawa da shugabar kungiyar tarayyar Turai Ursula von der Leyen a Brussels. Biden da von der Leyen sun yi shelar kafa wani kwamitin aiki da cikawa na haɗin gwiwa don rage dogaro da man fetur da ƙasar Rasha da Turai ke yi. Biden ya ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya yi amfani da kuɗin da ya samu wajen sayar da mai don ƙaddamar da yaƙi a Ukraine. Biden ya ce yana so ya nuna ɓaro-ɓaro cewa Amurkawa ba za su yi duk wani abin da zai taimaka ma Putin kan abin da ya kira yakin rashin imani kuma na babu gaira babu dalili da ya kaddamar kan mutanen Ukraine ba. Mun kuduri aniyar ja da yakin rashin imani da Rasha ta kaddamar, a cewar von der Leyen ta kara da cewa wannan yakin zai kasance wata mummunar gazawa ga Putin. Makamai masu linzami na Rasha sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a kasar Ukraine, abinda wasu jami'an Amurka uku masana bayanan sirri game da al'amarin suka gaya ma kafan labarai ta Reuters kenan, wanda ka iya zama dalilin cikas da Rasha ta yi ta samu a mamayar da ta yi. Tun bayan da shugaba Putin ya bayar da umarnin mamayar Ukraine a ranar 24 ga watan Fabrairu, Rasha ta kasa cimma ko da mafiya kankanta na manufofinta kamar kassara sojojin saman Ukraine duk wadda cewa ta fi yawan sojoji. Jami'an na Amurka waɗanda suka yi magana bisa sharaɗin saka yi sunayensu saboda kasancewar bayanan masu sargaɗiya ba su gabatar da hujjojin da za su tabbatar da wannan ikirarin nasu ba. Haka kuma ba su bayyana dalilin wannan yawan gazawar da suka ce makamai masu linzami na Rasha ɗin ke yi ba. Kafan labarai ta Reuters bata iya tabbatar da wannan adadi daga wasu majiyoyi na daban ba. Korea ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani jirgin makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata, tare kuma da cewa shugaba Kim Jong-un da kansa ne ya jagoranci kaddamar da makaman a babban filin jirgin saman kasa da kasa na kasar. Kafan labaran gwamnati ta nuna shugaba Kim wanda ke saye da rigar jacket ta fata yana lekawa ta tagar dakin hange yayin da ake makal makaman da kuma lokacin da ake killa shi a filin jirgin saman kasa da kasa na Tenyong. A wani rahoto na safiyar yau Juma'a, kafan labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce gwajin makami mai linzamin samfarin Hwasong 17 din wani bangare ne na jaddada karfin Koriya ta Arewa ta fuskar nukiliya. Sabon muhimmin makamin na DPRK zai sake nuna karfin sojinmu ga duniya baki daya, a cewar Kim.
An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu tarayyar Najeriya inda ake shirye-shiryen babban taron jam'iyyar APC a gobe. Sai dai kuma har yanzu ba a sanar da sunan wanda zai jagoranci jam'iyyar APC din ba a hukumance. Daga Abuja ga wakilinmu dauke da karin bayani.
Tun fitowar Sanata Abdullahi Adamu neman jagorancin APC da shi ne kusan na ƙarshe a bayyana wannan aniya, ake cewa shugaba Buhari ne yake mara masa baya kasancewarsa yana da yawancin shekaru da rashin shakkar ɗaukar matakai. Tsohon gwamnan na Nasarawa bai fito kai tsaye ya ce shugaba Buhari na mara masa baya ba, amma ya yi jirwayi mai kamar wanka.
Ko yau na bar duniya alhamdulillahi wanda za a ce shugaba na jamhuriyar Najeriya ya ga cewa duk wanda suke kaiwa ce kuma wannan ba su wani matsayi wanda bai cancanta da wannan matsayi tsakanin shi da Allah shi ne bayar. To ni wallahi ya mun komai. Ko yau na godiya wa Allah. Kuma na yi abin da baya ba su gani sun ce ubansu ya yi abu kaza ya yi abu kaza ya kuma samu karɓuwa. Shi wanda ake su kira cewa ya yi kaza ya kaza bai musanta wannan magana ba haka wai gobe. So haka na gode Allah.
Duk da tura takara da yankin Arewa ta tsakiya, akalla Abdullahi Adamun na da abokin takara mai karfi daga jiharsa ta Nasarawa, wato tsohon gwamna Tanko Almakura. Adamun ya ce a rayuwarsa baya fargabar fadawa kowa gaskiya, sai dai sanin furucin da zai amfani da shi bisa darajar wanda yake yi wa magana. Daya daga 'yan takarar Sanata Sani Musa 313 daga jihar Niger ya ce babu tabbacin shugaban kasa ya mara mu wani dan takara baya.
Duk ranar da shugaban kasa zai ce ga wanda yake so, to mu da muke biyayya za mu bi shi. Idan kuma shugaban kasa ya ce ni yake so, na yi imani har ga Allah wayansu za su bi. To wannan zance yadda muka ji shi a rediyo ko kuma ka gani a jarida, mu ma haka muka gani, tunda babu wani daga fadar shugaban kasa da ya neme mu ko kuma daga jami'a sun suka neme mu suka ce to ga nazarin da aka yi ga kuma abin da aka dauka. Mu masu biyayya ne ga jami'a. Duk abin da jami'a ta fito da shi, indai an fito da shi ta hanya yadda ya kamata, ba mu da ce ku ce za mu yi biyayya.
Shi kuma tsohon gwamnan Zamfara Abdulaziz Yari da ke takarar ya ce bai amince da batun tura takarar Arewa ta tsakiya ba.
Misali, yanzu a ce an bada shugabancin Najeriya, okay, ku na shiyar kar ku yi sai da wannan shiyar, ko kuma a fito ita jam'iyya ta faɗa cewa a'a mun bada wannan matsayin shugabancin Najeriya, amma duk wanda yake kudu maso yamma ko kudu maso tsakiya kada ya fito wannan matsayin na 'yan kudu maso gabas. Yana yiwuwa haka? Tabbayar ka nake yana yiwuwa, kaga ba zai yiwu ba. So haka wannan shi ma haka yake.
Dan majalisar wakilai Abdulrazak Namdas na da ƙwarin gwiwar za a sulhunta fitar da sabon shugaban na APC.
Na san dole ne ana samun rashin fahimta a jam'iyya, ba sabon abu bane, amma kuma bi hanyar da ta dace a warware matsala shi yafi kyau. Kuma na ga kamar APC ta gano cewa matsalar da muka shiga ciki in ba mu zanna mun yi karatun ta natsu ba, za mu iya mu shiga cikin wata rigima wanda zai haifar da wanda ba da ido.
Kimanin wakilai 4,000 ne za su halarci babban taron na APC a Asabar din nan da za a yi a dandalin taro na Eagle Square da ke Abuja. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
A gaida Sale, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To Hanifa, jiya Alhamis tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya maka abokiyar karawarsa a zaben shugaban kasa na shekara ta 2016 Hillary Clinton da wasu 'yan jam'iyyar Democrat da dama a kotu. Yana mai zarginsu da yunkurin murɗe zaben ta wajen alakanta kwamitin yakin neman zabensa da ƙasar Rasha. Ƙarar ta kunshi ƙorafe-ƙorafe da dama waɗanda tsohon shugaban dan jam'iyyar Republican ya sha fadi a tsawon shekaru hudu da yayi a fadar White House bayan da ya kada Hillary Clinton kuma hakan na zuwa ne a daidai lokacin da yake ci gaba da ikirarin cewa shugaba Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya kada shi ne a zaben shekara ta 2020 sanadiyar gagarumin maguɗi ba tare da gabatar da hujjar zargin ba ta wajen haɗin gwiwa waɗanda ake zargin suka yi makarkashiyar kago wata ƙarya cewa dan takarar Republican mai ja da su Donald Trump na hada kai da wata ƙasa abokiyar gaba a cewar tsohon shugaban ƙasar a ƙararsa mai shafuka 108 da ya shigar a kotun tarayya dake jihar Florida mai wakilin Hillary Clinton ya ki mai da martani bayan da aka tuntube shi karar ta buƙaci a biya diya a kuma hukunci kan yin illa Trump ya ce an tilasta masa kashe kuɗi sosai wanda sai a wajen shari'ar ne za a bayyana adadin su to amma sun zarce dala miliyan 24 kuma sai karuwa suke yi a cewar sa kwanaki biyar bayan faduwar wani jirgin sama samfurin jet a yankin kudancin China mai yawan tsaunuka har yanzu ba a san musabbabin wannan hatsarin ba a yayin da kuma ake ci gaba da nemo dan akwati na biyu na nadar bayanan tafiyar jirgin zuwa yau din nan jama'a Daruruwan mutane yawancin su saye da fararen rigunan kariya da binciken wurin da jirgin ya fadi da kuma inda baraguzai suka warwatsu a gangaren tsaunuka suna ta neman dan akwati mai nada bayanan tafiyar jirgi da wasu sassan jirgin da kaya da kuma sassan jikin mutane 132 da suka halaka a wannan hatsarin ruwan sama da aka yi tayi ya kawo cikas haka kuma kasancewar wurin a can wani lungu wanda dan haka sai da aka yi ta amfani da karnuka da wasu kayan aiki na hannu a ƙarshe yan tawayen Tigray sun amince da yarjejeniyar kwance damara a yau din nan jama'a wanda wannan wani sauyin al'amari ne a yakin da aka kwashe kimanin watanni 17 ana gwabzawa a arewacin Habasha biyo bayan shelar da gwamnati ta yi ta yarjejeniyar kwance damara ta illa masha Allahu saboda dalilai na jinkai Dan tawayen sun fadi a wata takardar bayani da suka tura ma kafar labarai ta AFP cewa sun himmantu ga abin da suka kira aiwatar da matakan tsagaita wuta nan take sannan suka yi kira ga hukumomin Habasha da su gaggauta tura kayan agajin gaggawa a yankin na Tigray
Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Wannan karan zamu nufi jihar Borno inda za a ji cewa an yi kiyasin cewa mutane miliyan 14 ne suke ta'ammali da miyagun kwayoyi a Najeriya musamman matasa bisa ga binciken da hukumar asibitin kula da masu tabin hankali na jihar Maiduguri ta gudanar. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani.
Asibitin da ke kula da masu tabin hankali ta bayyana cewa kimanin mutane miliyan 14 ne ke ta'ammali da miyagun kwayoyi a tarayyar Najeriya da ke haifar da matsaloli daban-daban ga jama'a. Shugaban hukumar asibitin da ke Maiduguri da ake kira Federal Neuropsychiatric ta bayyana cewa wannan asibiti da aka bata lokacin mulkin soja a Najeriya na kulawa da marasa lafiya da daman gaske musamman ma wanda suka fito daga shiyar arewa maso gabacin Najeriya da kuma wannan rikici ya shafa. Dr. Ibrahim Okawa shine shugaban wannan asibiti wanda kuma
According to the last survey conducted by the United Nations Office on Drug and Crime through the Federal Ministry of Health, 14.3% of people aged between 15 and 60 years use drugs. This translates to the fact that over 14 million people between that age bracket are actively using drugs in the country.
It is a common ƙididdigan majalisar ɗinkin duniya da ke kula da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi da ma'aikatar kiwon lafiya na tarayya. Ƙididdigan na nuna cewa kaso 14.3% na nuna cewa kananan yara yan shekaru 14 zuwa 16 na ta'ammali da miyagun kwayoyi wanda kuma ke nuni da cewa matasa yan kimanin wancan shekaru dukansu suna ta'ammali da miyagun kwayoyi
for parts of Cameroon, Chad Republic and Republic of Niger and we also receive referrals to from as far as Central Africa and Gabon
yace akwai mutane da suke karba daga kasashen waje wanda suka hada da Cameroon da kasar Chad da jamhuriyar Niger idan gana da kasar Central Africa da kuma Gabon.
From inception till date, because of the chronic nature of people with mental illnesses and the therapeutic role we've played, we've seen over 150,000 patients with chronic mental disorders that have been stabilized. The scenario would have been worse if they were left to roam the streets.
Yace saboda irin wannan munin yanayi, yanzu suna ganin masu fama da tabin hankali fiye da mutane 150,000 da ke fama da tabar hankali, kuma yanayin su yana iya zama mummuna in aka bar su akan titi a zube.
Provided services to over 13,000 people who were internally displaced, both in host communities and the internally displaced people's camp.
Yace suna kuma samar da kulawa ga yan gudun hijira 13,000 wanda suke zauna a gidajen yan uwa da kuma sansanin yan gudun hijiran.
The youth are the victims, and in every society the youth are the vanguards of development, and where they are ravaged by the use of drugs, it becomes a serious danger for the progress of the country, particularly some of the citizens of Ono, Yobe, and some parts of Adamawa state that have been affected by the unnecessary and unfortunate insurgency.
Yace matasa su suka fita ambali da miyagun kwayoyin, kuma kowane al'umma matasa su ne kashin bayan jama'a, kuma idan aka same su dumudu a cikin wannan harka, yana iya zama babban matsala ga ci gaban kasar, musamman ma ga jihohin Borno da Yobe da kuma wani bangare na jihar Adamawa, waɗannan ittila'in ne mun shafa. Yanzu dai akwai bukatun hada karfi da karfe wajen taimakawa game da shawo kan wannan matsala da shaye-shayen miyagun kwayoyi, musamman ma ga matasa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah ya kyauta. A kasar Ghana kuma jama'a suna fadin ra'ayoyinsu game da wasan share fagen gurbin cin kofin kwallon kafa na duniya a Qatar na shekarar 2022 da za a fafata tsakanin Najeriya da Ghana a kumasin kasar Ghana. Daga kasar Ghana ga Ridwan Abbas dauke da rahoton.
Assalamu alaikum, sunana Muhammad. Insha Allah, mun win match ga Dada Abubakar gobe. Ghana da Nigeria mun win su 3-0 insha Allah. Muna da hope kaba mun win. Ni kuma bayani na kenan. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Sunana Kasim Muhammad. Ni dai ina support Nigeria sai dai ke iyayen mu ko kakannin mu wurin suka fito. Ni kuma dan Ghana ne. Ina addu'a in Najeriya su lashe yan Ghana su ba su uku.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim. Ghana da ya da yi bai tugu kuma wanda muke biyu da ya shigo fatawu shau yarun dream ina ruwa kuma ya shigo da guda ciki.
Sunana Ali Hamada. Ni dai naga Ghana za mu ci Najeriya sosai sosai don naga mun shirya mu balon nan sosai. Inshallah za mu su tune
ni mai Usman Swaz. Ghana dai Najeriya ba su ya matan mu ne mun saba cin su, kuma ni na imani golun nan guda hudu ne, gol hudu zai yi ni an ci hudun kuma sai ku kira kuma mu labarin Allah ya yarda.
Assalamu alaikum, sunana Abubakar Musa daga nan Accra Ghana. Matchin da za buga tsakanin Ghana da Najeriya, mutane na ganin Ghana ba su fi fair da kyau ba, amma abinda mutane ba su sani bane in ya zo kan football, Ghana da Najeriya kowane lokaci ba zancen an prepare ko ba prepare ba. Sai sa abinda na gani Ghana zai ci Najeriya 2-1. Allah ya yarda insha Allah.
Sunana Abdurrahman Sabon Fadama. Najeriya da mu dauke ta da ci uku ne da banza insha Allah gobe. Kuma ina ga muna da ƴan wasa ƙwarai da dasu su mana wasa. Daidai shi kenan. Allah ba mu sa'a da rau.
Bismillah, sunan kada.
Sunana Ibrahim Jiga. Da gaskiya Najeriya da Ghana da su buga ba mu kwana. Muna nan muna jan ta zuba ne, amma yanzu garin yayi karfi, ba mu ganin kan garin. Garin yayi karfi sai sa wallahi addu'a ya juya kan Ghana. Najeriya sun musu 1-1, 3-0 Najeriya su ci Ghana. Amma ka ajiya gani. Assalamu alaikum.
Ko sunan ka? Bismillah.
Sunana Abubakar Muhammad, wanda ka fi sani da coach Abu. Martin gobe da yake ni Ghanaian ne da na bukata na ne da Ghana a ce mu yi nasara. Amma in ka duba ballin gobe yanda zai kasance, Nigerians sun zo da attackers da dama, seven strikers sun yi amfani da flanks. Mu kuma Ghana muna da quality midfielders da za mu rike ballo, amma abinda ya kamata mu yi in dai muna bukatan nasara ya zo wajen mu shine mu hana su use flanks yanda Tunisia suka yi cikin Nations Cup. Nigeria sun use flanks ga cin mutane Simon da wani ne dayan in sun samu ball dama da can haka suke gabo Nigeria 4-3-3 flanks suke gudu kore sai sa gobe abin da ya kamata mu yi ne mu tsare su mu ki ba su hanyar dama suna cross ball sun dai mu yi haka nan Allah ya da muna samu galaba kansu
Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaba Joe Biden ya gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a Amurka ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a Ukraine. Yayin da mamayar da Rasha ta yi wa kasar ta Ukraine ya haura wata guda. Sannan za ku ji abin da manyan jami'an gwamnatin Amurka ke cewa kan rasuwar tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Madeleine Albright. Da kuma mu duba inda aka kwana kan batun kokarin tantance mai shari'a Ketanji Brown Jackson da majalisar dattawa ke yi. Don duba cancantar ta bayan da shugaba Biden ya zabe ta don zama alƙaliya a kotun kolin kasar. Yau batutuwan da zamu duba kenan a cikin shirin sunana Mahmud Lalo. To madalla. Shugaba Joe Biden ya yi gargadin cewa akwai yiwuwar Rasha ta kai hari kan rumbun adana bayanai a wasu wurare a Amurka ko kuma ta yi amfani da makamai masu guba a Ukraine. A ranar Litinin Biden ya faɗa wa wani rukunin 'yan kasuwa cewa shugaba Vladimir Putin bai yi tsammanin za a haɗe mai kai haka ba kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka yayin da ya kasance cikin yanayi na takura.
I've warned about the potential for Russian conduct to
Biden ya ce na taɓa yin gargaɗi kan yiwuwar Rasha ta ƙaddamar da hare-hare ta yanar gizo a matsayin martani kan matakan da muka ɗauka a kanta da mu da ƙawayenmu da sauran abokanan hulɗa a duniya. Saboda haka gwamnati na ta fitar da sanarwar gargaɗi cewa bisa bayanan sirrin da muka tattara mai yiwuwar Rasha na shirin kawo mana hari ta yanar gizo. Shugaban na Amurka ya kuma yi kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su gaggauta tsaurara matakan kare bayanansu saboda kada a yi musu kutse. Shugabannin Amurka, Faransa, Jamus, Italiya da Burtaniya suka gudanar da wani taro ta wayar tarho inda suka tattauna kan munanan matakan da Rasha take ɗauka a kan Ukraine. Suka kuma ƙara jaddada goyon bayansu ga ƙasar ta Ukraine ta hanyar ba da tallafi. Shugabannin har ila yau sun duba hanyoyin diflomasiyya da ake ɗauka na tallafawa Ukraine. Don ta cimma matsayin tsagaita wuta kamar yadda fadar gwamnatin Amurka ta White House ta bayyana. To a wani labari ne daban kuma ana ci gaba da jimamin mutuwar tsohuwar sakataren harkokin wajen Amurka Madeleine Albright wacce ta rasu a ranar Laraba bayan fama da cutar kansa. Albright wacce ta rasu tana da shekaru 84 ta kasance mace ta farko da ta rike wannan mukami. A shekarar 1996 tsohon shugaban Amurka Bill Clinton ya naɗa ta a wannan mukami inda ta rike matsayin har tsawon shekaru 4 na ƙarshen wa'adin mulkinsa.
She was the first woman to serve as Secretary of State. She left an indelible mark on the world.
Jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield kenan take cewa ita ce mace ta farko da ta rike mukamin sakataren harkokin wajen Amurka. Ta bar wata kyakkyawar shaida a duniya da kuma zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya. Kasan mu da Majalisar Ɗinkin Duniya sun zama abin da suka zama ne saboda jajircewarta.
United Nations are stronger for her service.
Albright ta taɓa riƙe mukamin jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin zamanin mulkin na Clinton. A wancan lokaci ita ce mace da ke riƙe da mukami mafi girma a tarihin gwamnatin Amurka. Ko da yake duk da ƙwarewarta a fannin siyasa da harkokin diflomasiyya, Albright ba ta kasance cikin sahun waɗanda za su iya neman mukamin shugaban Amurka ba, saboda asalinta daga birnin Prague na ƙasar Czech ta fito.
a shekarar 2012 tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya taba karama ta da babban lambar yaban nan mafi girma a kasar wacce ake kira Medal of Freedom. To a wani gefen kuma kwamitin shari'a na majalisar dattawa a nan Amurka a jiya Alhamis ya yi zaman sa na ƙarshe don tabbatar da zaben mai shari'a Ketanji Brown Jackson a matsayin mai shari'a a kotun kolin kasar.
That I've had the honor of appearing before this committee.
A da ranar Litinin aka fara zaman tantance Jackson a majalisar dattawan. A zaman na ƙarshe ne dai 'yan majalisar suka saurari bayanai daga shaidu wanda suka haɗa da jami'ai daga ƙungiyoyin lauyoyi a Amurka, malaman shari'a da wakilai daga masu kare haƙƙoƙin jama'a, masu tabbatar da doka da kuma ƙungiyar kare haƙƙin addini. A yini na biyu da aka kwashe ana zaman tantance ta a ranar Laraba, Jackson ta ƙare kare hujjojinta a gaban mambobin jam'iyyar Republican, inda Senator Tom Tillis na Republican ya nuna cewa Jackson tana da sanyi-sanyi, lamarin da ya sa takan nuna sassauci a hukuncin da take yankewa a matsayinta na mai shari'a a kotun tarayya. Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon, sai wani jiko kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shi, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
To bari mu fara da saƙon Aminu Adamu Malamadori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da kuma Hassan Sule Tankarkar a jihar Jigawa, waɗanda suka ce assalamu alaikum murya Amurka. Muna kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ta gaggauta ɗaukar matakin biya wa ƙananan 'yan sanda buƙatunsu don kaucewa shiga siyajin aiki, domin haƙiƙa suna ba da gagarumar gudunmawa wajen tabbatar da tsaron ƙasa. Sai saƙon Sani Muhammad Chindo, unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya, wanda ce salam VOA Hausa, don Allah ku ba ni dama in yi fatan alheri ga ilahirin 'ya'yan jam'iyyar APC waɗanda suke ƙoƙarin gabatar da shirin babban taronsu na ƙasa wanda zai gudana ranar Asabar, da fatan za a yi taro lafiya a kammala lafiya. To tawagar 'yan wasan ƙasarmu tarayyar Najeriya ta Super Eagles, don Allah kada ku kwance mana zani a kasuwa akan karawar da za ku yi da 'yan wasan Black Stars na ƙasar Ghana a yau Juma'a. Da ƙarshe muke muku addu'ar Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komai ya ba ku cikakken nasara kan wannan wasa da maragowar wasannin da ke tafi. Sako daga Aliyu Usman Takarafiya da ɗan Asabe Mai Fata da Hamza Galadima da Malam Umaru Kamba Yawuri da Sani Ashakura Mai Guru. A ƙarshe sai sakon Shehu Adamu Rajau, wanda ya ce a shekarar 2015 APC ta yi amfani da matsalar tsaro ta ci zaɓe, yanzu kuma PDP na son amfani da wannan matsalar dai ta rashin tsaro ta ci zaɓe. Saboda haka dole ne sai mun zama masu ankarewa domin kar a mai da mu tamkar tayarin mota don samun biyan bukata.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hanifa, shugaban Amurka Joe Biden zai tafi kasar Poland yau Juma'a kan batun yakin da ake yi a Ukraine. Wasu kwararru sun yi ikirarin cewa makamai masu linzami na Russia sun yi ta gazawa da fiye da kashi 60 cikin 100 a akasarin lokuta a kasar Ukraine. Sannan Korea ta Arewa ta tabbatar cewa ta yi gwajin wani ƙerƙeken makami mai linzami mai isa wata nahiya daga wata.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin, da injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa ke muku fatan alheri. Bissalam.